ka tashi da nema daina sanya kai ka koma baya in ka saba da fama bai rukwara kana barka baya from now till tomorrow let the nature control
dandali ba kwancin waye samu yau
assalamu alaikum sunanmu Hassan da Usaini wanda aka fi sani da tagwayen asali arewa identical
gaskiya fa gaskiya da kasa bomban cewa ne ne
wani na'am
ta ba mu labari na rahamu sha inda za mu tsara shi
eh to labari na farko kamar da zan iya baki shi ne kamar da ke gamba MBU haka burin mu shine mu samu MBU kuma alhamdulillah Allah ya ba mu MBU Hassan da Usaini kamar da kike gamu
kuma kamannin su ba a ba a raba
kuma ba a raba
to gaskiya ka raba ya sai wannan kuma ta cewa
kuma gaskiya babban burin mu shine mu gina gida daya mu zauna tare da su
kuma hakan ne
su Allah ya Allah ya da
to yanzu ba fa gurin za a iya samu akasi
a da
idan Hassan ya dawo matan Usaini ta zo
a ba za ta ba 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 ta insha Allah su ma nan bar jima ba tunda kasancewar mu ba zama miki sosai ba na san za su fuskance mu hankali za su gane mu kuma mu za mu ba su dama su fahimci mu su gane mu dan mu nuna musu bambancin ma da ya kamata a ce sun gane in wannan ya zo ga yadda ki gane wancan ga yadda ki gane wancan ba zai zama matsala ba saboda rashin zaman mu ne yasa aka dan samu na amma insha Allah tunda biya kan kama sosai tunda an yi magana tsakanin jemu da jemu ku iyaye rince insha Allah abun zai zo
ku me kuke yi
we are musical artists mana mawaka ne na zamani wanda muke so afro pop kamar muke daukar instrumental na zamani ni in gausa da Hausa da Turanci wajen ganin cewa mun karfafa yaran mu ya kai wani ya samu wani turki a cikin afro kunci fadin duniya ba
daya to sai na ku ne
eh to waran ce dai bane tunda dai rai mi yar ga yazo da shi ta sunan da aka ce tagwayen asali ba wai suna bane ko wanda muka fito muka ambato shi
eh
tagwayen asali akwai abubuwan da suka faru da mu wanda muka tabbatar da wannan sunan nan lokacin da muka samu invitation daga wannan dunku zan ce jahannan jahar ku zan ce ko tashar ku VOA sun ba mu invitation na special guest of artist lokacin da muka je zamu passport ya na'am passport din mu immigration office ba mu taba san da cewa a thumbprint din mu daya bane ba sai a lokacin muka bince shi guda daya ne
saboda Allah
wallahi ta lura abin da ya faru shine da aka gama daukar data na mutum daya aka saka password ya fito na mutum daya to da aka tura daya sai computer ta yi deny take ce ta riga ta yi na mutum daya to anan sai da aka tirka doki wajen matsayin wajen sati daya da karshe dai password office ya ce ayi hoto tsakanin mu musasa tsakiya ya tura report Abuja dan a samu a tantance kuma a gane cewa mutum biyu ne
sai aka yi daga karshe wajen ba da password
sai to daga karshe abin da ya faru kawai a da aka ga cewa abin ya kai to a kwariya sai aka shuto shikenan mi hoto mi email su za tura shi headquarters tabbatar da cewa mutum biyu ne saboda sai ignoring abinda ake ce masa kamar command da aka ba computer na cewa dole sai data ta zama daban-daban saboda haka aka yi ake counseling kawai da ta ba da passport guda biyu zai ga miki yadda muka samu mun samu complaint daga ma'aikata da an shigo sai ce ai ina indin nan su suka na mai aiki saboda ke san passport ai in serial kana tafiya serial daga number zuwa number baya dama a tsallake wannan number a wajen wata number ba tare da an kammala wancan ba saboda haka duk wanda ke da passport ne 64 pages sai dai kasance ya samu wannan saikon dole sai an samu an hada namu to shi sai ya zama gidan ya zama gashi ana ta go slow mun tare gida yanzu in kinje tambaye fa office nan nan farm center za ta ga ni cewa kudin da ji wanda yake ba su tsoro su an ce kusan kamar da muka sani an ce kusan kowa dai na shi dai ne amma ban mu sanya akai na mai zuwa ba dan mu mutum sani da gaskiya sai a lokacin muka gane cewa ga abin da kin yi
to a wakar da kuke yi to wace kuka yi fice
eh to akwai tawakan mu da muka cewa muke ba ta lakabi da suna destiny ma'ana kaddara kenan saboda bana mutum manta a wannan lokacin mun saki album din mu mai suna Injera Kayanka wanda yake is contemporary songs wanda ce wanda ta shafi nanaye so da muka gama sai muka dinka fuskantar kalubale daga gurin yan kasuwa wajen ganin cewa idan har baka yi fice ba sai ka dauki hoton wani wanda yake share zai kasa a cikin postcard sauran su wannan sai sa muka yi fushi muka ce to shikenan bari mu koma layin da idan kai waka ba a bukatar waye kai waka ake bukata wanda idan dai har sakonta ya isa kuma ta samu fice ko ince ta samu aiki kwararre zaka samu karbo shine muka je muka yi destiny muke fada cikin waka cewa rabbana shine mafari hankali kake yi sauri ai lokacin ka ba zai kure ba
ya kuke magana a lokacin da ba saba to ita ce bakan daniyar ku
ita ce bakan daniyar ita muka fara da lokacin da muka yi destiny lokacin da muka yi ta original version din wato tamu wanda ban mu hada da kowa ba ta samu karbuwa inda muka gani ta samu karbuwa a wani fitaccen mawaki daga Lagos wanda yake representin Hausa wato classic yace wannan tagwaye wannan waka ta mun ina so in shiga ciki dan nima in bada ta gudunmuwa muka je Lagos aka samu aka waka muka yi destiny remix da mu da classic to tun daga nan muka san cewa mun shigo bangaren hip hop da kafar dama
to
wanda
wannan arena muna wata okay
a foto wakan wanda nake wa ba mutane kaini wanda muka ba ta suna da nature control yadda take shine
in ka tashi da neba da na sanya kai ka koma baya in ka saba da fama bai rokwara kana barka baya from now till tomorrow let the nature control from starting to we blow. Let the nature be the rule.
Wow. So, the French fighter?
Turanci kamar yadda kake miki wakokin mu fusion ne mai dauka shi Hausa da Turanci
ba ai Hausa ba
akwai Hausa sai
muna ta Hausa
da fare zance na sai ku saurare ni ku dana batura za na fara bayani wata ran a hakan za ku ba da bayani
wow
shi shi time haka shi ne dai kar ka da mun ka bar masa komai
biga dan bigari ba AI
stronger than forever ba AI
ne burin ku
babban burin mu shine mu ga cewa mun dauka kalmar Bahaushe ko ince yaren Hausa a dandari na dadi wanda ya shafi harkar waka kenan muna so mu ga yadda ake ganin shahararren mawaka daga Kudu ya ake ganin shahararren mawaka daga faɗi na duniya muka cewa tagwaye na sai sun kai wannan matsayi wanda duk duniya za a ce okay these guys are from northern part of Nigeria they are Hausa kuma they are doing excellent work kuma mun represent mutanen mu na arewa duk wani Bahaushe wanda in sai ya kalla ko ya ga mun kai wani matsayi shi ma zai bincike jini ce wannan Hausawa ne yan uwana yan arewa yan Kano abinda bukatar mu kenan mun ga mun kai wannan limitin saboda kowa ya alfahari ko mu kai wannan yaran zuwa ga wannan matsayin insha Allah
Allah ya yi da ni
amin amin
dan da ni na godiya
da gode 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 shi
a gaida tagwayen asali Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria